بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوم الاثنين شاتا كوز جواتن شعبان هجرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم نادي شكرا دبو ليلة داري هودة دقوم شاترا وان دي 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 ديار جواتن ديسمبر 1998 شدا جواتن ديسمبر 1998 إذن جماعة بسمان تابا منا كراتو تكن وانا لتافي صفة صلاة النبي صلى الله عليه وآله وسلم من التكبير إلى التسليم كأنك تراها لا الشيخ المحدث العلامة أبو عبد الرحمن Muhammad Nasiruddin Al-Albani hafizahullah ayayin da ya kawo mana salati dangane da Annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama da wuraren da ake yin su da kuma sigogi wato lafuzan da suka zo daga harshen manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama sai kuma ya kawo mana wasu fa'idoji waɗanda suke masu matukar muhimmanci dangane da salatin Annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama fa'idar farko yayi magana dangane da cewa zaka ga inda zaka ga salatin Annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama dinnan sai kaga an hada da cewa kama sallaita ala ibrahima wa ala ali ibrahim sai kawo mana fa'ida dangane da wannan hikima sannan na biyu ya kawo mana ainihin wato cewa duk sa'an da mutun yazo zai salatin Annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama sai yayi cikakken salati din ba wai Allahumma salli ala muhammadin wa sallim ko Allahumma salli ala sayyidina muhammadin ko wani makamancin haka anan sai lokaci ya kure mana to abinda nake so ka fahimta ya kai mai saurare shine addinin nan na musulunci yana da wasu mutane yan ta'adda gare shi daga cikin gida da waje daga cikin gida sune munafikai da zindikai daga waje sune ainihin kafirai daga cikin yahudawa da waɗanda ainihin suke kristoci da kuma waɗanda ma gaba daya ba sa bin ko kuma ba su danganta kansu ga wani addini wanda yazo daga sama to mafiya hadari daga cikin waɗannan su ne munafikai dinnan da zindikai wato waɗanda su a baka suke bayyana addinin musulunci amma a zuciyarsu haƙiƙani kafirci ne a ciki dan haka kullun sai ka rinka gane su ta hanyar tuntuban harshen su a wajen magana ko kuma ta hanyar wasu tace-tace nasu dan haka addinin musulunci ba zai yiwu ba jama'a sai ane ana bayyana wa mutane alkhairi dan su bi shi kuma ana bayyana wa mutanen alkhairi dan su san cewa su ne abokan huddar su sa'annan kuma sai ane ana bayyana wa mutane sharri dan su guje shi ana kuma bayyana masharranta dan su guje su wannan shine ladabin da alqur'ani yazo da shi kaga ga alqur'ani yayi bayani dangane da mu'minai da kafirai da munafikai da mushrikai da duk wani batacce sai da alqur'ani yayi bayani akan shi kamar yadda alqur'ani yayi bayani dangane da shiryayyu idan jama'a sun fahimci wannan sai ka gane da cewa ashe idan ta kama ana cikin karatu dole ne a dakata a yi raddi ga duk wanda ya tabo mutuncin addinin musulunci da girman shi da rawanin shi ba wani abu bane a cikin addinin musulunci don addinin musulunci ya fi shi girma kuma tukar ya nemi taka addinin musulunci fa ba za a rangwanta mishi ba don haka a yanzu malam Muhammad Nasiruddin Al-Albani hafizahullahu zai mana bayani dangane da wani zindikin mutum ne wanda yake da aqida irin ta khawarija wanda yake musun duk abin da bai zo a Qur'ani zahirin shi ba to ba zai dauka ba ba abin da ya hada shi dangane da sunna to wannan mutum a Sheikhul Allamatul Albani zai yi bayani akan shi amma ina son duk mai saurare na ya gwada waɗannan bayanai da za a yi da wasu waɗanda suka taso a kasar nan suna danganta kansu da farko zuwa ga ainihin cewa su ahlus sunna ne amma daga baya suka birkide suka zama khawarijawa suka fita daga tsarin ahlus sunna wal jama'a suka koma cikin tsarin khawarijawa batafi suka yi wa addinin musulunci tawaye ka gwada wannan mutum da Sheikhul Allamatul Albani zai raddi akan shi ka hada da waɗannan zaka ga tafiyar su daidai wa daida dan ka san cewa addinin musulunci baya rangwanta wa duk wanda bai rangwanta mishi ba a takaitan takaitawa dai malam yace wa inna min ajaibi hadha az-zaman na daga cikin abubuwa mafiya ban mamaki a wannan zamani wa min al-fawda al-ilmiya fihi daga kuma cikin abubuwa waɗanda yake na hayaniya na ilimi dangane da wannan zamani wato abubuwa na dirkaniya da hayaniya waɗanda wasu suka yi kokarin su shigar a cikin addinin musulunci an yajri ba'dun nasi wa huwa al-ustadh Muhammad Is'af an-Nashashidi, aka samu wani daga cikin mutane mai suna Malam Muhammad Is'af an-Nashashidi yayi ainihin wato kokari, mummunan kokari, ko kuma yayi yunkuri a cikin littafin shi mai suna fi kitabihi al-Islam as-Sahih. Shi wannan malami yana da littafi mai suna al-Islam as-Sahih, wai sunan littafin kenan, wai ingantaccen musulunci. Me yake yi wannan mutum, mecece abubuwan da ya bayyana a ciki? Sai ya ce wannan mutum ya ainihin iya yin karfin hali da rashin kunya ala inkaris salati ala al-ali fi salati alayhi sallallahu alayhi wa sallama, yayi musunyi wa ainihin mutan gidan annabi salati dangane da yi wa annabi salati, wa ali Muhammad din nan yace ƙarya ne babu shi a cikin salatin annabi. A takaice abin da yake nufi kenan, wa ala ragami min wurudi zalika fi sahihaini, tare da cewa wannan lafazi fa na ali Muhammad din nan a cikin salatin annabi ya fazo cikin Bukhari da Muslim wa ghairihima, da waɗansu littafan, an jam'in min as-sahaba, yadda aka samo daga wasu tarin jama'a na daga cikin sahabbai, minhum daga cikin su akwai Ka'ab ibn Ujra wa Abu Umayd as-Sa'idi wa Abu Sa'id al-Khudri wa Abu Mas'ud al-Ansari wa Abu Huraira wa Talha ibn Ubaydillah, wa fi ahadithihim annahum sa'alu an-nabiy sallallahu alayhi wa alihi wa sallama kayfa nusalli alayka. Yanzu mu ji waɗannan sahabbai da suka ruwaito ainihin salatin annabi sallallahu alayhi wa sallama, Ka'ab dan Ujra, Abu Umayd as-Sa'idi, Abu Sa'id al-Khudri, Abu Mas'ud al-Ansari, Abu Huraira, Talha dan Ubaydillah, su shida suka ruwaito daga annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama a cikin riwaya hadisin nasu abinda suka ce wa annabi sallallahu alaihi wasallama, kaifa nusalli alayka, yaya zani maka salati, Allah ya ce ni maka salati yaya zani. Fa allamahum sallallahu alaihi wa alihi wasallama hadhihi siyaq, sai annabi ya koya musu waɗannan sigogi, waɗannan lafuzza, kuma a ciki sai muka ji ai annabi ya karantar da su hadda wa ali Muhammad, ko wa ashe wannan irin salati shine fassarar wancan salati da Allah ya ce wa ai wa annabi, mun fahimta. Wa hujjatuhu fil inkari, hujjar shi wannan malami a wajen musunyi wa mutan gidan annabi salati, wai a hujjar shi annallaha ta'ala lam yadhkur fi qawlihi sallu alayhi wa sallimu taslima ma'a annabi sallallahu alayhi wa alihi wa sallama ahadan, wai da Allah ya ce ayi wa annabi salati a nemi Allah ya kara mishi aminci, ai Allah bai ambaci annabi tare da wani ba, Allah bai ce ku yi salati ga annabi da mutan gidan shi ba, don haka zahirin Qur'ani bai ce ba, don haka cewa wai an samu hadisi yace wannan ba hujja bane, wai hadisin ya saba ma al-Qur'ani kenan. Thumma ankara, sannan sai wannan mutum yayi musu, wa balaga fil inkar, ya kai matuƙa kuma wurin wannan musu nashi, an yakuna sahabatu qad sa'aluhu sallallahu alaihi wa alihi wa sallama zalika su'ala, yace ma ai ba yadda ma za ai ƙarya ne ma sahabbai ma basu wa annabi wannan tambaya ba, yayi musu wannan wai a wurin shi, li anna salata ma'rufatul ma'ana indahum wa huwa ad-du'a, yace domin ai salati din sanannan abu ne a wurin su, sun san ma'anar shi shine addu'a, tunda Allah yace ku yi wa annabi salati, sun san abin da ake nufi ku yi wa annabi addu'a, dan haka wai a wurin shi sai yace fa kaifa yas'alunahu, to tunda sun san ma'anar salati Allah yana nufin su yi wa annabi addu'a, yaya za a yi su tambayi annabi yaya za a yi mishi, ta biyo shi hujja shi kenan. Ash-Shaykh al-Allamah al-Muhaddith al-Albani yace wa hadhihi mughalafatun makshufa, yace wannan kuskure ne a sarari, mughalafa abinda Bahaushe yake cewa galati, kuskure ne bayyananne wannan, li'anna su'alahum lam yakun ala ma'na salati alayhi hatta yarudda ma zakarahu, domin tambayar da sahabbai suka yi ba sun yi ne game da ma'anar salatin ba, har yadda ba a samu shi wannan malami ya tunkuɗe wannan magana da ainihin wato ya faɗa, a'a ba wai sun tambayi ma'anar salatin bane, wa inna ma kana an kayfiyati salati alaihi, sun tambayi yadda za a yi ne, yadda za a yi salatin, ba wai ma'anar salatin suka tambaya ba, sun san ma'anar salati shine addu'a, to amma yaya za a yi addu'ar, to shi suka tambaya, kama jaa fi jami'ir riwayati ala ma sabaqat al-isharatu ilayhi, yace kamar yadda yazo a dukkan riwayoyi waɗanda yake ainihin wato an yi nuni zuwa gare su a riwayo abzantutukan baya, duk ba an kawo yadda ainihin wato sigar da ishara da nuni akan yadda su sahabbai suka tambaye annabi sallallahu alaihi wasallama ba, ba cewa suka yi ma ma'anar salatu alayka ba, cewa suka yi kaifa nusalli alayka, yaya suna neman kaisiya ne, ba suna neman ma'ana ba, ba fassara ba, sun fahimci fassarar. Ita ce mai addu'a, to yaya zamu maka addu'a? Wa hina idhin fala gharaba, to tunda haka ne kuwa kaga babu wani bakuncin abu, ba bakon abu bane, sun tambayi yadda za a yi ne. Li'annahum sa'aluhu an kaisiyatin shar'iyya, domin sun tambaye shi ne dan ya karantar da su yadda ake yin salati din a shar'ance. La yumkinuhum ma'rifatahu illa min tariqi ko ma'rifatuha illa min tariqi shari'il hakim al-alim, ta yadda yake babu yadda za su yi. La yumkinuhum ma'rifataha illa min tariqi shari'il hakim al-alim, domin wannan irin siga ta salati wanda shari'a ta kawo, babu yadda za su yi su santa sai ta hanyar annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama, wanda yake kwararre ne a wajen bayani kuma mai cikakken ilimi akan abin da yake faɗi. Jama'a mun fahimta? Ku duba abin da malamin yake cewa, sun tambaye a koya musu sigar salatin ne a shar'ance. Addu'a din da ainihin aka ce a yi, to sai suka tambaya a nuna musu a shar'ance yaya ne ake yi. Mun fahimci wannan da kyau ko? Don haka sai annabi sallallahu alaihi wa sallama sai ya tsaya sai ya nuna musu. To anan al-Sheikh al-Allamatul Albani ya yi amfani da wata kalma dangane da annabi sallallahu alaihi wa sallama, cewa ash-shari'ul hakim. Da dama daga cikin malamai suna amfani da wannan kalma wajen kiran annabi sallallahu alaihi wa sallama. Haƙiƙani malamai suka ce wannan kalma kuskure ce a yi amfani da ita ga annabi sallallahu alaihi wa sallama, cewa annabi shine mai kafa shari'a, a sai dai a kira shi al-muballigh, mai isar da shari'a. Dan haka kuskure ne da yadda shi al-Sheikh Muhammad Nasir Din al-Albani ya kirayi annabi sallallahu alaihi wa sallama da cewa ash-shari'u. Haka da yawanci zaka samu malamai sukan kira annabi cewa annabi sallallahu alaihi wa sallama ash-shari'u, mai kafa shari'a, a sai dai al-muballigh lish-shari'a, mai isar da shari'a. Domin shi kanshi Allah madaukakin sarki cewa annabi summa ja'alnaka ala shari'atin min al-amri, ashe shi kanshi daukan shi akai aka dora shi akan shari'a din, don haka ba shi ne mai kafa ta ba. Don haka kuskure ne kiran annabi da wannan sunan. In kana son ganin bayani ka karanta littafin al-Sheikh Bakar Abu Zaidin mai suna Mu'jamul Manahil Lafziyya, yana magana dangane da wasu lafuzza da ake amfani da su mutane in suna magana a cikin addini, suna amfani da su amma ba su halatta ba. Wannan littafi juz'i ɗaya ne, to ka karanta daga shafi na 303 daidai zuwa 305. Da akwai kuma littafin ainihin Talbisul Muftari, Bayanu Talbisul Muftari, wanda ainihin Ahmadul Gumari yayi, aka samu Ali Hassan Ali Abdulhamid Al-Asari Almajirin Albani yayi tahqiqi da ta'liqi na ainihin wato wannan littafi. A cikin ainihin wato wannan littafi shi kanshi Ali Hassan Ali Abdulhamid ya tabbatar da wannan magana a cikin shafi na 248, cewa kiran annabi da ash-shari'u to kuskure ne. Jama'a mun fahimci wannan da kyau? Wannan ka'ida ce ta ilimi ta hukunta haka. In ka zo kana karantawa ko kana karantarwa ko kana hujja da maganar wani malami, duk da ka amince da maganar shi fil jumla a jumlance, amma a cikin haka in ka ga wani tuntuban alƙalami ko tuntuban harshe ko kuskure a shar'ance, to bai halatta ba fa kai kanka sai ka tsaya kai tambihi akai. Jama'a mun fahimci wannan da kyau ko? Don haka a takaitan takaitawa malam yake cewa sun tambaye annabi sallallahu alaihi wa sallama ne game da sigar salati din a shar'ance, yadda yake babu yadda za su iya wannan salati sai ta hanyar annabi sallallahu alaihi wa sallama. Wa hadha kama law sa'aluhu an kayfiyati salati al-mafrudati bi misli qawlihi ta'ala, yace wannan ai kaga kamar su tambaye annabi sallallahu alaihi wa sallama ne game da yadda ake sallar farilla. Da Allah madaukakin sarki ya ce wa aqimus salata, ku tsaye da sallah. Yanzu nan ba su fahimci abin da ake nufi da sallah ba? Sun fahimta, to amma sai su tambaye shi yadda ake yin sallah din. Sai ya ce fa inna ma'rifatahum li asli ma'ana as-salati al-lugha la yughnihim an as-su'ali an kayfiyatiha ash-shar'iyya. Sanin da suka yi wa ma'anar sallah a harshen Larabci shine me? Addu'a. Ba zai wadatar musu ba, lallai dole sai sun tambayi annabi yaya ake yin sallah din a shar'ance. Yanzu da Allah ya ce aqimus salata, sallah a harshen Larabci shine me? Shine addu'a. Saboda gashi cikin Al-Qur'ani ya ce khudh min amwalihim sadaqatan, tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa salli alaihim. Allah yace wa salli alaihim, kai musu sallah, ai kai musu addu'a. To wannan addu'a in ka dauke ta kuma ka bata irin wannan ma'ana cewa aqimus salata, ku tsayar da addu'a, to kaga annan wannan sallah ba ta zo ne da ma'anar ta Larabci ba, ta zo ne da ma'ana ta istilahin shari'a. Don haka koda sun fahimci addu'a ce, to sai sun tambaya annabi, to wannan addu'a yaya za a yi ta? Sai annabi ya zaunar da su ya koya musu sallah ta farilla. To yanzu in sun tambaya annabi ya koyar da su yadda ake sallah ta farilla, don Allah yadda annabi ya kawo sallan nan sai ai musu a ce ba ta a cikin alqur'ani? Yanzu a cikin qur'ani babu iqama, babu ainihin tahiyya, babu ainihin kaifiyar yadda ake salatin annabi sallallahu alaihi wa sallam. Addu'o'in nan duk da ake yi dabba sallama duk babu su, babu sallama ita kanta a ciki. To duk ya nuna kenan ba za a yi ba? Za a yi su, saboda sunna annabi sallallahu alaihi wa sallama ta zo ta bayyana. Don haka sai mala ya ce wa hadha bayyinun la yakhfa, wannan abu a bayyane yake, ba boyayyen abu bane. In dai mutum zai yi musu akan ainihin wato cewa ba za a ce wa ali muhammadin a cikin salati ba, saboda Allah bai ce hadda shi ba, to lallai zai musun tahiyya kenan, zai musun waɗannan abubuwa a cikin sallah. To kuma za ka ji irin waɗannan mutanen su ne ke musun tahiyya a cikin sallah din. Wa amma hujjatuhu al-musharu ilaiha fala shay'a, yace amma dangane da hujjar shi wanda ya nuni gare ta, wace hujja ce? Cewa ai a cikin alqur'ani Allah bai hada da alayen annabi ba wajen salati ko? Albani yace wannan hujja ta shi ba ma wata abar a daga kai a kalle ta bane. Zalika, abin da yasa kuwa, da annahu min al-ma'lumi 'inda al-muslimina, sanannan abu ne a wurin musulmi, annan nabiyyi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama huwa al-mubayyinu li kalami rabbil alamin. Duk musulmi sun san cewa manzon Allah shine mai bayanin maganar Allah ubangijin halittu, kama qala ta'ala, kamar yadda Allah ya ce wa anzalna ilayka adh-dhikra litubayyana lin-nasi ma nuzila ilayhim, mun saukar maka da alqur'ani dan ka bayyana wa mutane abin da aka saukar musu. Wannan sura, wannan aya ta zo cikin suratul nahl aya ta 44. Jama'a mun fahimta? To yanzu Allah ya ce ya saukar mai da alqur'ani dan ya bayyana wa mutane abin da aka saukar musu. In ba ku manta ba, a farkon wannan littafi Ash-Shaykhul Allamatul Albani yayi hujja da wannan aya, yace dan haka sai Annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya miƙe wajen bin wannan umarni, ya tashi ya bayyana shari'a, saboda bayani da ya kai matuƙa wajen sallah fa jama'a, sai da ya zama Annabi har kan minbari yake hawaye ne musu sallah dan su ganshi. In ya idar da sallah yace na yi haka ne dan ku yi koyi da ni, kuma ku ga yadda ake yin ainihin sallah akan minbari. Abu biyu, na farko wanda ke nesa, to Annabi ya hau matakalar farko ta minbari, kaga yana hangen shi kenan, dan ka ga yaya yake sallah, kuma dan ku san yaya in sallah ta kama akan minbari yaya ake. Domin za a tsaya ayi Fatiha da sura, ayi ruku'u, a dago daga ruku'u, in an zo za ayi sujuda sai a sauka da baya da baya, sai ayi sujuda a ƙasa, in an taso daga raka'a ta ɗaya za a tafi ta biyu, sai kuma a koma kan minbarin. Kaga in Annabi bai kwatanta haka ba, yaya za ayi a gane cewa haka ya kamata ayi sallah akan minbari? Ba za a gane ba. Saboda haka manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama shine mai bayani na shari'a. Dan haka sai malam yace faqad bayyana sallallahu alaihi wa alihi wasallama kayfiyatus salati alaihi wa fiha dhikrul ali. Manzon Allah ya bayyana yadda za a yi mishi salati, kuma a cikin yadda ya bayyana sai aka ga ya ambaci hadda mutan gidan shi. Ash-Shaykhul Allamatus Salafi Al-Albani sai yace fa wajaba qabula zalika minhu, sai zama wajibi ne a karbi yadda Annabi ya zo da wannan, tare da cewa Allah cewa ya aiwa Annabi salati, amma da Annabi ya zo koyar da salatin sai aka je ya hada hadda mutan gidan shi, to wajibi ne a karbi wannan irin yadda Annabi ya kawo din, shine abin da Allah yake nufi. Bi qaulihi ta'ala, saboda Allah ya ce wa ma atakumur rasulu fakhuduhu wa ma nahakum anhu fantahu, kenan cikon ayar ko? Wa ma atakumur rasulu fakhuduhu, abin da manzon Allah ya zo muku da shi sai ku amsa. Jama'a yace wa ma duk abinda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo muku da shi babu zabi sai ku karba, kamar yadda duk abinda ya hane ku sai ku bari. Allah yace wattaqullaha, ku ji tsoron Allah, ku kiyaye Allah, ku yi a hankali fa, innallaha shadidul iqabi, Allah ne tsananin ukuba ne ga duk wanda yake karban abinda Muhammadu manzon Allah ya zo da shi sallallahu alaihi wasallam. Suratul Hashr aya ta 7. Wa qawlihi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama fil hadithi sahih al-mashhur, haka kuma maganar da annabi ya faɗa a cikin hadisi sahihi wanda yake shahararre ne, annabi yace ala inni utitul qur'ana wa mithluhu ma'ahu, kowa ya faɗa ka ya ji, annabi yace ni fa an bani alqur'ani kuma an hada min tare da shi akwai irin shi, irin shi a wajen karatu, ba a wajen karatu ba, a wajen shari'a, domin hadisi ba a rera karatun shi kamar yadda ake rera alqur'ani ko, to dan haka da yace mithluhu, wannan mumasalar a wajen me, fil ahkami shar'iyya, a wajen shar'anta shari'ar musulunci, to an hadawa annabi qur'ani aka bashi kuma da hadisi, kamar yadda qur'ani zai kawo kaza yake haram, idan hadisi ma ya kawo lallai dole ne a karba. Jama'a, hadisi kanin alqur'ani ne a wajen daraja da falala da daukaka, amma wajen kafa shari'a da qur'ani da hadisi duk karfin su daya, yadda qur'ani in yazo da kaza, hadisi yazo da kaza, yadda yake wajibi a dauki na alqur'ani haka yake wajibi a dauki hadisi, kuma babu wani hadisi sahihi kwaya daya wanda ya inganta da fai sabawa alqur'ani, sai dai in kai jahili ne to sai ka dauki hadisi sai ka ce ya saba ma alqur'ani saboda karatunka bai kai ka fahimta ba, to kaga wannan la khaira fika, babu alheri game da kai baki daya, qur'ani baki daya babu rikici a cikin shi, hadisi tsakanin shi da qur'ani babu rikici, dan haka hadisi na iya zuwa da shari'a wadda alqur'ani bai zo da ita ba kuma a karba. Ya kamata jama'a su fahimci wannan da kyau. Zamu zo zamu yi misalai akan haka. Misali, alqur'ani ya haramtar da cin mushi. Qur'ani ya haramtar da cin mushi. To amma sai muka ga hadisi kuma ya halattar da cin mushi na kifi. Shikenan matsala ta kare. Sai a ce an yi imani, ashe mushe da aka haramta a ci, to mushen da bai shafi na kifi ba, kifi kam shari'ar musulunci ta yi togaciya akan shi, fara shari'ar musulunci ta yi togaciya akan ta, kaga fara mushe kana zuwa sai ka dauke ta, gasawa za kai, soyawa za kai, sai ka je ainihin ka ci babu yanka, haka Allah madaukakin sarki ya sa ka same ta matacciya ko kifi matacce, duk waɗannan hadisai ne sahihai suna cikin sahihul Bukhari. Akwai sahabi mai suna Abu Ubaida ibn al-Jarrah, yace mun yi tafiya wurin jihadi, muna tafiya a bakin teku, yace abincin mu ya kare, bamu kai garin da zamu je ba, kuma bamu samu wani gari da zamu samu guzuri ba, yace sai dabino dake tare da mu, wannan dabino dake tare da mu shi Abu Ubaida ibn al-Jarrah shine shugaban tafiya, shine komandan yaki, kullun gari ya waye sai ya dauko dabino kwaya daidai sai ya raba wa sojojin shi, sai shi sojan da yake bada labari daga cikin tawagar sojojin, sai almajirin shi yace mishi yanzu nan dabino kwaya ɗaya mai zai tsina na muku saboda Allah, sai yace ai kuwaran da ya kare kafin mu kai ga samun wani abincin sai da muka ci jiki, sai da muka ci jiki, don wannan kwaya ɗaya in aka baka ka sha ruwa ba sai kai salati ba sai ka ji ya dan makale maka a wani wurin, to in aka ce babu fa gaba ɗaya ruwan ma sai ka ji yana neman ya kulla cikin ka, eh to dan haka yace muna nan muna tafiya sai kawai sai muka ga ruwa teku ta tunkudo wani kifi gashi nan tari guda kamar dutse, yace Abu Ubaida ibn al-Jarrah malami ne fa cikin sahabbai, saboda malanta shi ma shine mutum na farko da al-Imam az-Zahabi ya kawo tarihin shi a cikin Sirru A'lamin Nubala, littafin da yake tarihin manyan malamai, ma'ana babban malami ne Abu Ubaida ibn al-Jarrah. Jama'a suka ce alhamdulillahi ga kifi, sai ya ce maitatun fala ta'kuluha, yace mushe, yace kada ku ci, sai tsaya sai ya tunani ai kuma Allah ya ce famanitturra fi mahmasatin, wanda duk ya shiga halin larurar yunwa to ya halatta ya ci mushe, sai ya ce kulu min babil ittirar, ku ci amma larura ce, yace to haka suka tsaya su kowa ya yanki kifin nan suka ci suka ainihin koshi kuma suka diba suka yi guzuri, da suka tashi za su tafi kashin kifin dan su iya bada labari, sai suka ce a kafa kashin kifin a samu wani ya hau kan rakumi ya wuce ta wannan tsakanin kashin kifin kamar ya zan kofar gari kenan, saboda girman kifin wai dan an ji a iya karar da labari, a ce ai sai da wane ya haura kumi ma ya wuce ta tsakanin kashin da ya ratsa kirjin kifin haka saboda girman shi, to da suka ainihin tafi suka suna zuwa Madina sai suka tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya rasulullahi ga abin da ya faru amma mun ci shi a matsayin mushe kuma har mun yi guzuri sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce babu laifi inda ragowa ni ma a san mun to yanzu shari'ar musulunci a cikin alqur'ani ta haramta mushe amma sunna kuma ta takaitar da wannan haramci ta rage fadin abin ta nuna kifi babu laifi to yadda kaji haka haka ma fara akwai sahabban da suka yi tafiya su ma annabi sallallahu alaihi wa sallama ya halatta musu suka ci ainihin fara wadda take digga ta nan matacciya dan haka sunna tana hidima wajen fahimtar da kai ma'ana ta alqur'ani ko wajen lafazi ko wajen hukunci ko dangane da wata kawo dokar masu kutin da guda jama'a duk insha Allah ta'ala idan lokaci ya bayu da iznin Allah a yau zamu bayani ko kuma a karatun mu na gobe insha Allah ta'ala dan ka san hidimar da sunna tayi yadda babu yadda zakai kace ka watsar da sunna kuma ka iya fahimtar alqur'ani matikar kace baka ba sunna to babu kai babu addinin musulunci kenan Allah ya shiryar da mu don haka ainihin sai ash-shaykhul allamatul albani yake cewa wannan hadisi wa huwa mukharrajun fi takhrij al-mishkah wannan hadisi yana nan ash-shaykhul allamatul albani ya fitar da shi a cikin takhrij jindewa littafin mishkatul masabih mishkatul masabih littafi ne wanda yake na hadisi kwatankwacin yadda kaga tsarin bulughul maram yake ash-shaykhut tabrizi yayi shi ash-shaykh aliqa al-qari yayi sharhin shi wa shaykhul allamatul albani yayi takhrijin wannan hadisai na wannan ainihin wato littafi ana buga shi a cikin mujalladi 3 yace a lamba hadisi na 163 da lamba hadisi na 4247 jama'a mun ji wannan da kyau ko ash-shaykhul allamatul albani yace walaita shi'ri ma za yaqulu an-nashashibi wa man qad yabtaru bi bahraj kalamihi yace ban san abin ma da zan ce game da shin wai menene nashashibi da shi da wanda zai iya ruduwa da wannan magana tashi ta bankaura menene waɗannan mutane za su iya cewa siman asa an yunkira tashahhud fi salla game da mutumin da mai yiwa yayi musun tahiya a salla menene nashashibi da shi da waɗanda suke da aqida irin tashi za su ce aw ankara alal haid tarka salati was sawm fi haidha ko kuma a samu wani mutum yayi musun cewa mai haila za ta bar ainihin wato sallah da azumi a yayin hailarta a samu wani mutum ya ce bai yadda ba mace ko tana haila sai ta yi sallah sai ta yi azumi to in aka samu irin wannan mutum misali kuma a samu wani mutum ya ce shi bai yadda da tahiya ba a cikin sallah bi da'awa anna Allah ta'ala lam yadhkur at-tashahhud fil Qur'an saboda kadai ya ce ai Allah bai ambaci tahiya a Qur'ani ba wa inna ma zakara al-qiyama war-ruku'a was-sujuda faqat kadai abin da Allah ya ambata shine tsayuwar sallah da ruku'u da sujuda wa annahu ta'ala lam yusqit fil qur'an as-salata was-sawma 'anil ha'id kuma a samu mutun yace ai a cikin alqur'ani Allah bai sauke sallah da azumi ga mai haila ba don haka fal wajibu 'alaiha al-qiyamu bidhalika abin da yake wajibi akan mace dole tana haila ta yi sallah ta yi azumi to shin tambayar da Albani yake wa nashashidi da shi da makamantansu suwaye makamantansu kai dan Najeriya sai ka karkada kunne kaji akwai wani mutum da ɗaya ne daga cikin mu ɗan izala sai yayi ridda ya bar addinin musulunci wannan mutum sunan shi dan gungun duk wanda yayi izala musamman da dumiduminta ya san dan gungun farin sani kyakkyawan sani ba sanin ainihin shanu ba wannan mutum ya shahara saboda yadda yake da kaunar yada aqida da yada sunna ta addinin musulunci yana nan sai aka samu tangarda tsakanin shi da shugabanni na kungiyar jama'atu izalatul bid'a wa iqamatus sunna madadin wannan mutum ya fahimci mas'ala ce ta hada su ta siyasa ta addini duk sa'an da mas'alar siyasa addini ta hada ka da wani karka sake wannan mas'alar siyasa addini kuma ta harbi asalin addini wannan shine tsarin da mafi yawancin sahabbai suka bi Abdullahi dan Abbas kowa ya san Abdullahi dan Abbas na daga cikin magoya bayan Sayyidina Ali Abdullahi dan Zubair kuma an san yana daya bangaren ne dukkanin su sahabbai ne na Annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama kuma suna da dangantaka ga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama domin Abdullahi dan Zubair dan Abdullahi dan Abbas da ne ga kawun Annabi sallallahu alaihi wasallam. Abdullahi dan Zubair kuma da ne ga ainihin Asma'u, wato jikan Sayyidina Abubakar Siddiq kenan. Kuma dukkan su sahabbai ne. Abdullahi dan Abbas din nan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya mishi huduba, ya sanya mishi suna sa'ad da aka haife shi a Makka. Abdullahi dan Zubair din nan shine da na farko da musulmi suka haifa a Madina. Har Yahudawa suna cewa ai gashi nan mun yi wa musulmi baki, matansa sun kasa daukan ciki. Sai zama matar farko da ta samu ciki ita ce Asma'u yar Abubakar. Da ta samu ciki ta haife, manzo Allah ya farin ciki da wannan da aka dauko mishi shi ya mai huduba, ya sa mishi suna Abdullahi dan gidan Az-Zubair dan Awam, ɗaya daga cikin mutane 10 ɗan aljanna waɗanda Annabi sallallahu alaihi wa sallam ya ba su garanti kai tsaye da izinin Allah. Wannan da na Abdu na ainihin Zubair, Abdullahi dan Zubair sahabi ne. Wannan da na Abbas, Abdullahi dan Abbas sahabi ne. Sai zama wannan na wannan bangare, wannan na wannan bangare. Menene ya hada tsakanin su? Mas'ala ce ta siyasa, ta khilafa, amma ba su sake ta yi ta'asiri dangane da mas'alolin su na furu'a ba, mas'alolin su na fiqhu. Wannan na wannan kungiya, wannan na wannan kungiya, son zuciya bai shige su ba. Allah madaukakin sarki ya shiryar da mu. To ana nan sai aka zo aka ce wa Abdullahi dan Abbas, ai danginka da ke Makka su Abdullahi dan Zubair jiya sun hau idi, da ita juma'a ce da suka hau idi da hantsi, to ba su yi sallar azhar ba, kuma ba su yi sallar juma'a ba, sai suka yi zaman su sai da sallar la'asar ta zo, sannan suka tashi suka yi. Ku duba yadda wannan na wannan kungiya, wannan na wannan kungiya. Amma duk da haka sai Abdullahi dan Abbas ya dauki sunna ya dora ta akan son zuciya, ya dauki sunna ya dora ta akan kungiyanci, ya fitar da kiyayyar da ke tsakanin su, sai ya ce sun dace da sunna. Wannan hadisi al-Imam Abu Dawud da Tirmidhi suka ruwaito shi, hadisi ne sahihi, duba littafin Bulughul Maram. Saboda haka jama'a, dan menene dan matsala ta hada ka da wani dan uwanka ne musulmi ahlus sunna, sai ya zama kai kana ganin baka yadda da wani ya zama shugaban ku ba, shi kuma yana ganin ya yadda, to in ya so ku tsaya a haka mana, duk wanda ya wuce sallah za mu bi shi sallah, dan uwan mu ne musulmi, li'annahu lam yunkir min ad-dini ma huwa ma'lumun bid-darura, bai yi musun wani abu wanda addinin musulunci ya tilastar da abun nan ba. Matsala ce kadai ta shugabanci ta siyasa, me ya kai ka kafirta shi, me ya kai ka ce ba za ka bi shi sallah ba? To wannan mutum dan gungun lokacin da matsala ta hada su da shugabannin kungiya, sai ya kasa jurewa, sai ya fito duk baki daya ya mana fyadar ƴaƴan kadanya, dukkan mu ƴan izala yake duk mun kafirta tun daga sama har kasa. Sai to gaciya da ya kwaya daya yace banda malam Malam Abubakar Mahmudu gumi rahmatullahi alaihi, amma mu duk baki daya ko sai din yace duk mun kafirta daga sama har kasa. To matakin farko da ya fara takawa kenan. Amma aini na san ba dan gungun ka daya ka samu matsala da shi a cikin kungiya ba, me yasa sauran suka daure? Jama'a mun fahimci wannan? To shi ma da sai daure, amma sai kasa daurewa, kaga wannan ya bayyana ba dan Allah yake ba. Ana nan ana tafiya, sai yazo sai fara shiga aqidar Mu'tazila. Dama aka ce su musumin hauka yadda yau kana ahlus sunna kai tsalle ka koma Mu'tazili, to yanzu zaka fara musun wasu abubuwa waɗanda yake sunna ta tabbatar da su. To ana nan ana yayi musun cewa babu ceto, babu dawowa Annabi Isa, babu ainihin zuwan Yajuju wa Majuju, zuwan Dajjal, bullowar rana daga yamma, duk suka yi musun wannan tare da cewa wannan ya tabbata a cikin ainihin sunna ta ma'aiki sallallahu alaihi wa sallama, tsakanin Sahihul Bukhari da Muslim da sauran littattafai. To ana nan kuma sai suka yi tsalle, sai suka fada, sai suka zama Khawarija, kungiya mafi hadari ga al'ummar musulunci, domin Khawarijanci shi ya haifi Shi'a, shi ya haifi Mu'tazilanci, Mu'tazilanci kuma ya haifi Shi'a. Dan haka ƴan Shi'a da suka tashi ɗibo ilimin su na usul, wajen usulul dini aqida, da wajen usulul dini, da wajen ainihin usulul fiqhi, sai suka gadda su ɗibo a wurin mu ahlus sunna, wai saboda kiyayyar da suke mana, sai suka koma, sai suka je, sai suka ɗibo a wurin ƴan Mu'tazila. Don haka sai ka ga mafi yawancin take-taken su yana yin daya. Zaka ga duk inda wani dan bid'a yake, zaka ga zuciyar shi tafi kwanciya da ƴan Shi'a fiye da yadda take kwanciya da mu ahlus sunna.
to ana nan sai wannan mutum dan gungun sai ya koma sai ya zama khawariji sai ya ce wai ya samu hadisi manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama ya ce duk sa'an da wani hadisi yazo muku daga gare ni ku gwada shi da alqur'ani in ya dace ku dauka idan bai dace da alqur'ani ba to ku watsar da shi wannan hadisi batilun la asla lahu wannan hadisi bataccen hadisi ne bai da asali al-imam as-suyuti sai da ya littafi su kutin da guda akan shi ya samu shi miftahul janna fil ihtijaj bis sunna dan haka wannan hadisi ba hadisi bane jama'a mun fahimci wannan da kyau ash-shaykhul allamatul albani ma a cikin silsilar da'ifa sai da ya tsaye bayani tiryan dangane da cewa wannan hadisi ba shi da asali duk malaman musulunci sun tabbatar da cewa wannan hadisi ba shi da asali cewa wai duk sa'an da annabi ya faɗi magana to a gwada ta da qur'ani in ta dace a dauka in ta saba a wurgar da maganar wannan magana ita kanta ba ta da asali wannan kenan to ana nan sai wannan mutum sai ya fara musun abubuwa kuma har aka samu wasu suka daure mishi jindi suna daukan ainihin kuɗi suna bayarwa ana saka ainihin karatutukan shi a gidajen ainihin radioyi ko gidajen talabijin to wannan ba karamar barna bace a cikin musulunci to sai aka samu alhamdulillah da ya ketaro nan Zaria ya san babu yadda zai nasara cikin garin Zaria ko nan Tudun Wada ko Sabon Gari sai ketara can wajen Samaru zuwa Shika can yaje ya baza wannan sharri nashi na iya tuna a wannan lokaci da ya taso da wannan muguwar aqida tashi an taba gayyatar shi wa'azi a can Sabon Gari aka gayyace shi a anguwar da ake kira Hayin Ojo can wajen commercial a lokacin nan na dace shi na ce ina da magana da shi yake ainihin ya saurare ni nace yanzu da kace mu ɗan izala daga sama har ƙasa kafirai ne shin yanzu mun musulunta ne ka dawo kake neman ka dawo cikin mu ko kuwa kai ne ka zama kafiri dan uwan mu ka dawo cikin mu sai ce ku mutanen Zaria zafin kai ne da ku amsar dai bani kenan kawai ya buge rigar shi ya gaba nace ya sa lokaci zan je in same shi a gida ya sa min lokaci na je na same shi a Kaduna amma kuma sai daidai lokacin da ya sa min Allah ya sani kuma Allah shaida ne akan abin da nake faɗi naje na same shi a lokacin naje gidan shi amma ban same shi ba nayi jira gurgurdan minti 30 zuwa sama da haka kadan nayi jira sai na ainihin taso na rabu da shi wannan a takaitan takaitawa sai kuma muka ji shikenan wai har dan gungun ya zama babban malami akan wannan aqida ya samu wasu a wajen ainihin Samaru a wajen Shika suna ainihin tabbata wannan aqida har aka samu wani babban malami Malam Haruna Ishaq yayi muqabala da shi dangane da matsalar ceto a gaban Malam Abubakar Mahmudu Gumi kuma Allah madaukakin sarki ya ba Malam Haruna nasara akan shi to amma duk da haka ya fesa wannan guba tashi a can wajen Samaru yanzu akwai su suna nan wajen sallah ba sa tahiya wajen bada umarni dangane da mace tana haila kuma tana sallah tana azumi to jama'a wannan khawarijanci ne tun zamanin sahabbai aka fara neman a dauko wannan fitinar khawarija wasu mutane ne da suka yi wa sahabbai tawaye baki daya suka ce da bangaren na sayyidina Ali da bangaren na sayyidina Muawiya duk wani sahabi da ya shiga cikin wannan matsala suka ce ya zama kafiri domin duk kunga waɗannan matsalar su ta fita shi'a fadi kenan domin su shi'a suna goyen bayan wanda yake goyen bayan Aliyu kuma suna kin wanda bai goyen bayan Aliyu amma su waɗannan sun ce da bangaren na Aliyu da bangaren na Muawiya da bangaren kowa ma ya zama kafiri sai ɗan kaɗan da suka ware kawai dan haka kafirta mutum a wurin ba khawarije matsala kaɗan sai ce kai kafiri ne matsala kaɗan sai ce Allah ya tsine maka albarka hadisi ya zo sahihi cikin sahih al-bukhari wani sahabi dattijo cikin sahabban annabi sallallahu alaihi wa sallama yana yin sallah sai ya zama ya dawo daga gonar shi ne da yamma sai ya samu ana sallar magriba sai ya daure dokin shi ya sa mai igiya doguwa dokin sai ya jaye ta cikin igiyar kuma ta dokin sai shi dattijon sai ya jawo ta sai ya rike a sallah haka to ana cikin sallah sahabi ne ana cikin sallah dokin sai dan fisge shi wani lokacin sai dan ja haka sai kuma ya dawo ya tsaya wani ba khawarije yana ganin shi sai ya ce Allah ya tsine wannan tsoho albarka mahalli shahid kenan yanzu sa tsine maka albarka shine wannan dattijo yana idar da sallah duk wanda yake daga cikin salaf wallahi ba fitina madadin ya ce ni ina sahabi ka tsine mini kai ma Allah ya tsine maka sai ya ce a sai ya ce ni na zauna tare da Annabi sallallahu alaihi wasallama sai da naje yaki tare da Annabi so 13. To kuma me na rage gani? Yace naga kuma laqad shahidtu taysirahu, naga saukin hali irin na Annabi sallallahu alaihi wasallam. Fatawar manzon Allah akwai sauki. Yace yanzu ina tsoho in saki wannan doki nawa dan zan yi sallah, in ya ruga da gudu ya koma wurin kiyo yaushe zan iya kamo shi da daddare? Imam al-Bukhari yayi hujja da wannan hadisin ne akan in kana sallah dan dan aiki dan kadan babu laifi akan haka dan kai, dan doki ya dan ja shi haka ya dawo ya tsaya. Bukhari yace sallar shi bata baci ba, gashi sahabi ne na Annabi sallallahu alaihi wasallam. Jama'a mun fahimci wannan? To khawarijawa kenan. Sai wata daga cikin su tazo ta ce wa Aisha, wai me yasa ne mace in tana yin tana haila ba za ta yi sallah ba, ba kuma za ta yi azumi ba, amma sai a ce ba za ta rama sallah ba, za ta rama azumi? Sai Aisha ta ce, a haruriyatin anti, ice ko ba khawarijiya ce ke? Haruriya wato khawarijawa lokacin da suka fara tawaye wani kauye suka je suka kafa sunan shi Hiraura. To dan hakan aka ce ai wani haruri ne, wato ba khawarije ne, daga wannan garin yake. Sai Aisha ta ce, ice ko ke ba khawarijiya ce? Khawarijawa ne suke cewa mace tana sallah tana azumi koda tana yin haila dole ne sai ta yi. In ka ce dalili sai su ce ai babu wannan a Qur'ani. Tahiya sai su ce ai babu a Qur'ani. Iqama sai su ce ai babu. To in ba ku san khawarijawa ba a takaitan takaitawa, sun fara zuwa kasan nan da wani suna yan tatsine ko yan kalakatu. Jama'a mun fahimci wannan? To shi yasa sai kai a hankali dangane da wannan. Akan waɗannan ne da makamantan su Dr. Mustafa Suba'i, Allah gafarta mishi, ya rubuta littafin shi mai suna As-Sunnah wa Makanatuha fi Tashri' al-Islami. Dr. Ujjaj Khatib kuma ya littafin shi As-Sunnah qabla at-Tadwin. Akan su ne aka samu ni babban malami daga ƙasar Iraq ya zo ya littafi shi ma akan tarihin Abu Huraira da kuma tabbatar malanta Abu Huraira dangane da sunna. Dan haka jama'ar musulmi wallahi sai mun zama akan basira dangane da irin waɗannan mutane waɗanda suke zuwa su kwakulo wasu batattun aƙidoji waɗanda sun riga sun mutu tuntuni suke za su yada su a yanzu wai su kansu ya waye saboda suna son a ji su a matsayin manyan malamai. Jama'a mun fahimci wannan da kyau ko? Don haka lallai wajibi ne, timas ne a tashi a faɗakar da musulmi akan haka. To amma mu abin da ya bamu mamaki shine ana nan sai hukuma ta kama shi dan gungun, da ta kama shi ana sauraron hukuma ta yi hukuncin adalci, sai kuma ba ta yi hukuncin adalci ba, aka rufe shi aka yi burin-burin kwana biyu kuma aka ce an sake shi. To ga shawara, duk wani wanda ya taɓo wata matsala ta addinin musulunci ba kama shi ake a rufe shi ba kawai a yi shiru sai bayan kwana biyu a je a ce wai a sallamo shi, irin dan gungun da irin zazzaki abinda addinin musulunci ya kamata ya musu ba shine a kama su a daure su ba. In kuka kama su kun daure su kun zama kun cudanya ƙarya da gaskiya sai a kasa gane me suka yi. Gabatar da su za ku yi a kira manyan malamai, ku kun ce sun yi muku laifi ne, waɗancan suna kokarin shirya muku juyin mulki, to mu kuma sun yi wa addinin musulunci laifi ne ta hanyar cin mutuncin sahabbai da kuma sunna. To yadda za ku aje su a kotun ku ku tuhumce su, ina akai kaza, me yasa akai kaza, dan me aka faɗi kaza, dan me aka aikata kaza, sai ku kira manyan malamai, manyan alƙalai na musulunci sai su zaunar da su. Kai da kace kaza, me yasa ka faɗi kaza, kana da hujja cikin Allah ya ce ko Annabi ya ce ko fatawar wani malami wanda za ta zama madogara? Wallahi tallahi haka ya kamata a yi addinin musulunci. Kuma a sanya a gidajen talabijin da gidajen rediyo live, kowa yana gani nan take, yana ji yana gani. Yadda kuka san kuna tara mutane ranar zabe ku ce ba shiga ba fita, wallahi wannan matsala ta fi duk wani zabe da za a yi tun daga zaben shugaban kasa har na gwamna har na ainihin chairman balle na wani talaka waiwaye mai suna kansila. Ku tsaya ku binciki aiki game da addinin musulunci, in ba haka ba wallahi kuna taimakawa wajen fitintunu su ci gaba da yaduwa. Don me? Ba zai yi yadda kuka san idan mutum ya tabo mulkin ku kuke kwana da zafin hali duk kullakullan da za ku yi aje a kamo shi, wallahi mun fi ku jin zafi idan mutum ya taba hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama kwaya daya, balle mutum ya zagi wani sahabi ko wata sahabiya, ko wa wani sahabi sharri ko kazafi, ko wa wata sahabiya, duk kawai sai a kulla mutun shekara ɗaya shekara biyu sai a ce wai a sako shi. To a sako shi ma'ana kun boye gaskiya kenan, ku bayyana wa mutane me yayi kuma ga hukuncin da za a yi mishi, yadda kuka san kuna da alƙalai na final court da sauransu za su yi shari'ar masu yi muku juyin mulki. Haka addinin musulunci yana da manyan alƙalai a ƙasar nan waɗanda duk abin da ka taɓo dangane da mutuncin addinin musulunci sun san hukuncinka a cikin karatu Qur'ani da hadisi da fiqhun manyan malamai. Don haka irin waɗannan kamata ya sai a zaunar da su. To kun binciki wannan, kuna tunanin ya nemi muku makarƙashiya zai taɓa muku mulki, to sai a zaunar da shi kuma sai a ce to ga wasu jawabai waɗanda yayi dangane da sahabban Annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama, ga wasu jawabai waɗanda yayi dangane da sunna, ga wasu jawabai musamman da yayi akan sayyidina Abu Huraira, ga wani izgilanci da yayi wa hadisan Annabi sallallahu alaihi wasallama, wai tunda an ce Annabi yana zuba tsere da sayyidatina Aisha, wai to ahli sunna sai ma sai ka zuba tsere da Aisha da matarka kenan. Izgilanci wa hadisan manzon Allah sai a zaunar da shi a ce a ina aka kwana, a ina aka tashi, me yasa ka faɗi waɗannan maganganu. Dukkan musulmi kowa yaji, wanda yake da shirin zai wa addinin musulunci wani kutu-kutu sai ainihin a bincike shi. Sai kaga yanzu nan al'amari ya gyaru, wannan ya zagi ainihin shari'a a shi'ance, wannan ya zagi shari'a a khawarijance, amma kun kyale shi sai wani dan ya saba wa wata matsala ta fiqhu. Yanzu ku a wurinku fiqhu ya fi aqida muhimmanci, ku fiqhu ya fi sunna muhimmanci a wurinku. Kadai dan an samu wani mutum yayi sallar juma'a da hantsi, shikenan wai wannan matsalar sai zama ita ce za a kawo shi gaban sarkin gargajiya wai ya tuba. Ma'ana yanzu ku fiqhu a wurinku ya fi ainihin mutunci fiye da shari'a aqida, ya fi hadisai, ya fi cin mutuncin sunna Annabi sallallahu alaihi wasallam, tare da cewa abinda wancan yayi din nan ko misalan zarratin a shar'ance ba kuskure bane, balle ya zama laifi, balle ya zama ya saba wa shari'a addinin musulunci. Sallar juma'a an samu wani lokacin Annabi yana yin ta kafin zawali, wani lokacin yana yin ta bayan zawali. Al-Imam Muslim da Tirmidhi da Abu Dawud sun ruwaito hadisai sahihai cewa Annabi yakan yi sallah, in ya idar da sallar sai sun tsako masallacin ne ma, sannan za su ga ainihin rana tana dab da za ta yi zawali. Ma'ana an yi sallar kafin yaushe kenan, an yi ta kafin zawali kenan, tunda sai da aka idar da sallar suka taho suka ce babu ainihin inuwa a jikin bangaye, sai sun rinka bin bango haka saboda zafin rana, ma'ana ranan ma ba ta yi zawali ba kenan, gashi har an idar da sallar juma'a. Hadisi ne sahihi, wannan yana cikin sahihi Muslim, hadisi ya zo sahihi cikin Tirmidhi da Abu Dawuda, tabbas cewa Annabi sallallahu alaihi wa sallama yana yin sallar juma'a wani lokacin daidai da sallar idi. Wannan shine sirrin da yasa sallar idi da sallar juma'a in suka hadu suke da tarayya wa juna, maka ce yau juma'a kuma yau daidai da karamar sallah ko babbar sallah, idan kai sallar idi da hantsi to sallar juma'a da rana anjima ta fada akan ka, saboda suna da tarayyar lokaci. A wannan rana sai zama sallar idi wanda yayi ta to ta tsaya mishi a matsayin sallar farilla, za ta dauke mishi waccan juma'a, za ta dauke mishi kuma azhar in bai samu juma'a ba, sai ya kwanciye shi ko ya tafiye shi yawon sallah ko ya tafiye shi inda zai je, in aka kira shi sallar la'asar sai yayi. Misqala zarratin bai saba ma shari'a akan haka ba, ya dace da shari'ar da Annabi Muhammad ya zo da ita. Wannan ba fahimtar wani malami ba ce, doka ce Annabi ya zo da ita, shari'a ce. Shi yasa tabbas jama'a tun da dimi-dimi kowa ya san haka, ran da duk Allah ya sa muka yi masallacin juma'a mu ba za mu jimanci sallar juma'a lokaci daya ba, wata ran mai karfe 9, wata ran karfe 10, wata ran karfe 1, wata ran karfe 2, ba gaban sarkin aje gaban sarkin gargajiya, shi ma sarkin gargajiyan ya gama mana mu ma mu mishi tashi shari'ar. Duk inda sarkin gargajiya yake a kasan nan shi ya kamata ya zama alkali, shi ya kamata ya zama limami, shi ya kamata ya zama mai karantawa a wannan masallacin. Wannan shine tsarin da Shehu Usmani ya musu. Amma tsakani da Allah, tun kusan da aka bar sarkin Kano Allah ji kanshi Sunusi, wani sarki ne aka samu kuma yana bin wannan tsari? To shi sarkin gargajiya yaya baya limancin sallar juma'a, yaya ba zai zauna ya karanta mutane Qur'ani da Sahih al-Bukhari da risala a gidan shi ba? abin da yake kenan ba magadan Shehu Usmanu bane ai ba wai rawanin bane ba a'a malanta ce ta kai wannan sarautar waɗannan gidajen da waɗanda suke cikin su ba musulunci suke ba Allah ya sa wasu musulmi suka tashi suka yunkuri suka samu waɗannan gidajen suka karatu hannun Shehu Usman dan Fodio Shehu ya ba su tuta ya sa musu albarka ya tsara musu za su gudanar da addinin musulunci ya rubuta musu littafi mai suna Bayanu Wujubil Hijrati Alal Ibadi wa Bayanu Nafdil Imami wa Iqamatil Jihad Shehu Usman ya rubuta musu haka amma wannan tsarin suke bi kane shi Malam Abdullahi Gwandu yazo ya littafi shi ma Diya'ul Hukami fi ma lahum wa alaihim min al ahkami a gaya min a Najeriya ta arewa a ina ne ake aiki da ɗayan waɗannan littattafan to sai dan wani yayi sallar juma'a karfe 9 sai a ce a gabatar da shi tsakani da Allah wallahi wannan an tafka mummunan kuskure a tuba a fito gidan rediyon nan jakan magorin ne duk ku fito ku tuba ku ce kun yi kuskure wannan kwaban wannan mutum da kuka yi kai kuma duk sanda zaka yi wani abu ya zama ka taki dalilin ka na shari'a Allah ya ce annabi ya ce ko fatawa wani malami madogara akan haka yadda duk inda aka kada aka raya wallahi tallahi kar su sake su maka mazurai wai ka canza fatawa fatawa tana nan kafin kai an sami malaman sunna sun yi gwagwarmaya da irin waɗannan sarakuna ina al-Imam Ahmad ibn Hanbali a hannun malaman bid'a babu irin wahalar da Imam Ahmad bai sha ba sai da kai yara ne aka ce ya canza kamar shi saboda me saboda dauri da yake sha ya bada fatawa akan sunna Imam Malik ya sha dauri ya sha bulala akan fatawar sunna me ya hada ka da su yanzu zaka fada musu abin da ransu yake so kadai dan su ainihin baka gida ko su baka mota ko su kai ka haji ko su kai ka umara ko kuma su ce kai ne shugaban malamai na kasar su me akai da wannan mukamin duk ba mukaman duniya bane kul ma inda Allah khairun abinda ke wurin Allah shine alheri to saboda haka in dai da gaske ake to addinin musulunci yana bin waɗannan mutane bashi ku ba ku isa ku yafe musu ba dan kuna shugabanci ko kuna sarauta da dan gungun da ya fitar da aqidar khawarijanci ya ci mutuncin alkitabu wa sunna da zazzaki addinin musulunci yana bin su wannan bashi shi yasa ku ba ku isa ku ce wai kun yafe musu a sako su wai ana son a sulhunta da al'umma wannan sulhu ya wuce an ci mutuncin shugaban al'umma shi yasa babu wani sulhu da za a yi sai dai a fito da gaskiya karara in kuma ba haka ba ku san cewa ku kuka daura gindin fitina a tsakanin musulmi da musulmi tsakanin ku da musulmi dan me yadda kuka san in aka fito aka zagi wani shugaban kasa da ya wuce a da can baya ba za ku iya hakura ba za ku iya cire gwamna za ku iya cire minista za ku iya kaza saboda an taba wani shugaba da ya wuce na rantse da Allah an aka taba Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama ko aka taba addinin musulunci za ku ga fushin musulmi yadda kuke tunani kowa ya san 1987 crisis 1987 cin mutuncin manzon Allah akai da alqur'ani a garin Kafancan babu inda wannan rikicin bai kai ba to in kuna son zaman lafiya wajibi ne ku yi adalci duk wanda ya cuci wani ba kai zaka ce ka yafe ba Allah da kanshi ba zai zan ka ce Allah ya isa akan wani ya cuce ka ranar kiyama kuma a tafi Allah to kaje na yafe a sai an yi hukunci tsakanin kowa da kowa Annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce rago da suka yi karo da zakara da suka yi fada sai an yi hisabi a tsakanin su dabbobi kenan sannan a ce kunu turaba ku zama turbaya balle dan adam wannan ya cuci wannan sai ka ce kawai ku tafi zuwa za a yi a sake hadewa ko yara ne ka same su suna fada a lungu daga zuwa ka sa bulala kai ne babba ka kore su da gudu karshen lungu za su je su hade amma kira su kai ne aka yi fayi me ya faru wannan kowa ya fada abin da ya faru a dubi mai gaskiya karara a ce to kai kana da gaskiya amma kai hakuri kai kuma baka da gaskiya kanka kuma sai ku ga an zauna lafiya amma a ce wai a yi burin kanka da hauka wallahi tallahi zai tashi in sanyi ya buga Allah ya shiryar da mu saboda haka malam yake cewa fa hal yuwafiquna hadhal munkir fi inkarihi shin da nashashidi da shi da waɗanda suka ruɗu da wannan bankaura tashi shin aka samu mutum ya ce bai yadda da tahiya ba bai yadda da mace tana yin ainihin haila ta kin azumi ko sallah ba shin nashashidi da makamantan shi za su dace da wanda yake musun waɗannan abubuwa am yunkiruna alaihi zalika ko ko su ma za su yi mishi musun haka fa in kana al-awwal yace in al'amarin ansas ya zama ta farko shine cewa za su dace da shi akan wannan inkari idan na shashi bi da shi da makamantan shi idan za su dace da wannan irin mutum akan musun tahiya da ainihin tabbatar da azumi da sallah ga mai haila albani yace wa zalika mimma la narjuhu wannan kan ba ma fatan mu samu haka tare da su in haka ta faru ko to faqad ballu balalan ba'idan sun bata bata mai nisa saboda sun yi musun tahiya sun wajabtar da sallah da azumi ga mai haila wa kharaju an jama'atul muslimina kuma sun fita daga cikin jama'ar musulmi wa in kana al-akhir idan kuwa magana ta biyu ita ce ainihin wato amsa akai ita ce ne cewa su ma ba su ce basu yadda da mutumin da yace bai yadda da tahiya ba basu yadda da mutumin da yace dole mai haila ta yi sallah da azumi a halin hailarta ba in ya zama wannan ce amsar su faqad wuffiqu wa asabu haqiqa Allah ya dakatar da su kuma ainihin sun dace da abin da yake shari'a ne wato Allah ya musu gamdakatar kuma sun dace to sai Al-Sheikh Al-Albani yace in kuwa ya zama sun dace to fa ma raddu bihi alal munkir irin raddin da za su yi wa wancan mai musun tahiya fa huwa radduna alal nashashibi shine irin raddin mu ma da za mu yi wa nashashibi wa qad bayyana laka wajha zalika mun bayyana maka ta fuskar da za a yi mishi raddi jama'a mun fahimci wannan da kyau ko saboda haka jama'an musulmi labudda sai an san sunna sai duk ka je ka duba a risala ta al-Imam Shafi'i Imam Shafi'i yace duk inda kaga al-hikma ta zo tare da al-Qur'ani to sunna ne mun fahimci wannan wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmata yana sanar da su Qur'ani da hikima me yake hikima Imam Shafi'i yace duk malamai na sun fassara min da cewa hikima in ta zo tare da al-kitaba a cikin Qur'ani sunna ake nufi akwai wani cikin tabi'ai jama'a sai miƙe yana wa'azi yace kai mu fa babu ruwanmu da wani hadisi fa bi ayi hadisin ba'adallahi wa ayatihi yu'minuna duk ba ayoyin da suke kafa hujja da su biki wai wacce wannan hadisi zaka yi imani da shi bayan ga Allah da ayoyin shi ayoyin da suke kafa da su kenan sai wannan sahabi yana zaune sai ya ji shi sai miƙe za a yi wa mai wa'azi wa'azi kenan ya fadakar da shi ya nuna mishi wajabcin dole ne sai an fahimci sunna sannan za a iya gane hakikanin alqur'ani wannan mutum da yake Allah yake wa ka san wani ya bata ne amma ba akan basira ba to da ya samu basira sai ya dawo sai Allah ya shiryar da shi ya koma ya je karatu sai da ya zama babban malami duk san da ya tuna wannan sahabi sai ya ce Allah ya saka mishi alheri shi ya zakulo ne daga cikin bata Allah ya shiryar da mu Al-Sheikh Al-Allamatu Al-Albani yace fahidaran ayyuhal muslim ya kai musulmi ina gargadinka ina jan kunnanka kai a hankali an tuhawila fahma al-qur'ani muskilan an sunna kace wai zaka iya fahimta al-qur'ani shi kadai ba tare da ka hada da sunna ba fa innaka domin in kace zaka yi haka lan tastati zalika fawfaw ba zaka iya haka ba walau kunta fil lughati sibawayhi zamanika koda a wajen harshen larabci ko kai ne sibawayhin zamaninka saboda in dai a larabci ne to sibawayhi lallai an tabbatar da cewa rago ne mai kawo kwararren malami ne al-imam sibawayhi matashi ne ya tashi yayi karatu shekarar shi 33 rak ya rasu amma wallahi sai da ya rubuta littafin da har yanzu littafin ya gagaru wasu sunan littafin shi al-kitab akan nahwu ne kadai da sarf al-kitab har sai da al-imam az-zamakhshari yake cewa ala sallal ilahu salata sidqin ala amr ibn uthman ibn qanbar fa inna kitabahu lam yughni anhu banu qalamin wala abna'u minbar yace ya allah kai gafara ka jikan sibawayhi uthman ibn qanbar yace fa inna kitabahu yace littafin shi da ya rubuta al-kitab lam yughni anhu babu wanda zai ce yafi karfin wannan littafin banu qalamin yara masu zuwa islamiya suna rubutu da biro wala abna'u minbar ko manyan malamai masu hawa minbari suna hudu ba babu wanda zai ce yafi karfin wannan littafi sibawayhi kenan sai muqabala ta taba hada su da shi da kisa'i kisa'i wannan mai kira'a wanda al-imam shafi'i yake cewa fa amma aliyun fal kisa'i yunatuhu lima kana fil ihram fihi tafarbala kisa'i wannan malamin kira'a to shi ma kuma malamin lughal arabiyya ne to kisa'i sai zama dattijo ne wajen shekarar shi 70 sai muqabala ta hada su akan nahwu da shi da sibawayhi sai ya zama Siboyi ya kayar da shi. Siboyi shekara 33 shi kuma kaga kusan dan shi ma za a ce. Da zai abin ya mishi zafi, sai aka je aka hadu da manyan malamai aka kutu-kutu, sai aka ce a sanya mishi dafi guba a cikin abinci ya ci ya mutu. Sai suka sanya mishi sai ya ci ya mutu. Shekara 33 hassada irin ta malamai. Don haka Malam Abdullahi Gwandi yace hassada da ke tsakanin malamai ta fi bakar hassada da ke tsakanin bunsuru da bunsuru in suka tayamma akuya daya. Haka ya faɗi cikin littafin shi Fara'idul Jalila akan ilimin Qur'ani. Ka gwada bunsuru da bunsuru suka taso buduro akuya a gaba, kowa nafsi nafsi yake, kowa ta kanshi yake. In addu'ar shi za ta karbu da sai addu'a ɗaya bunsurun ya faɗi matacce shi dan buƙatar shi ta biya. To yace hasadar da ke tsakanin malamai to ta wuce haka, sai dai waɗanda Allah ya kiyaye. Shi yasa shedan yana da kayan sayarwa da yawa. Abin da ya shafi kishi mata suka siya ya sallama musu. Hasada malamai suka siya ya sallama musu. Kiyayya ƴan kasuwa suka siya ya sallama musu. Kaje ka karanta At-Tafsirul Qayyim na Ibn al-Qayyim, Tafsirul Qayyim na Ibn al-Qayyim, da Ibn al-Qayyim yazo fassara min sharri hasidin idha hasada. Yace wannan aya akwai bayani akan, ya fara bayani akan hasada. Dalla dalla yace to hasada ita ce kayan da malamai mafi yawanci suka saya a hannun ainihin wato shedan. Duk inda aka buga in ya yabi wani yace ai wani akwai karatu, akwai kaza, akwai kaza, sai kaji zai yace sai dai kaza. Ba zai yadda a tafi akan yaban da ya ba, sai ya ce sai dai da ya iya kaza, ina ma dai da kaza, sai dai kaza kawai. Sai ya yi ƴan tugaciya to shedanci ya shigo kenan. Al-Shaykhul Allamatul Albani ya ce ba za ka iya fahimta hadisi ba koda kai ne Sibawaihin zamaninka. Sai yake cewa wa hakal misalu amamaka, ga dai misali ka gani a gabanka. Fa innan nashashibi hadha kana min kibari ulama'il lughati fil qarnil hadir. Domin Nashashibi dinnan na daga cikin manyan malamai na harshen Larabci a wannan zamanin da muke ciki. Fa anta tarahu qad dalla, to ka ganshi dai ya bata. Hi magtarra bi ilmihi fil lugha, yayin da ya rubi da cewa shi ya kware a cikin harshen Larabci. Wa lam yasta'in ala fahmil qur'ani bis sunna, bai nemi sunna ta taimaka mishi ba wajen ainihin fahimta alqur'ani. Sai yake ganin qur'ani ba Larabci bane, yayin da Larabci ne kawai zan iya fassara shi yadda yake. Jama'a mun fahimci wannan da kyau ko? Sai ce bal innahu ankaraha, kaga ma sai musun sunna kama arabta kamar yadda kaji. Tun daga shi wannan tambayar da sahabbai suka yi game da yadda salatin yake, duk ya ce wannan ƙarya ne. Wal amsalatu ala ma naqulu kaseeratun jidda, Al-Shaykhul Allamatul Albani yace misalan da ainihin wato muka misalai akan waɗannan abubuwa da muka faɗa suna da yawa ƙwarai da gaske. La yattasi'ul maqamu li dhikriha, wannan dan wuri da muke bayani ba zai isa wajen bayanan su ba gaba daya. Sai to shi ma sabaka kifayat, amma cikin wannan dogon bayani da muka yi to akwai wadatarwa. Wallahul muwaffiq, Allah madaukakin sarki ya datar da mu. Jama'a mun ji wannan da